Sha na gari na tsawon dauri tale tale ba yanzu ne ba garin ajanda abin kalla sha na kasar barna mududu ba ga kasuwanci ga mulki nan ga ilimi ba su kyale ba masu kawaici ne su makila sha na ashe ba karmi ne ba jarumatun kwal na garin shani alhaji murtala uban babba mai kaunar dukkan yan shani gwarzon nan san bai zauna ba wanda ya sani na yo zance ni ko banke irira ba alhaji murtala abuja muje gwagwar mayar ma ba a fara ba sarakuna na garin shani tarihi ba zai goge ba tun da karni na 18 zuwa yau sai ba a duba ba in an duba kowa nana tarihin ba zai sauya ba amna gurajai shi ya fara kafin shi ba a soma ba 1885 ba zuwa 1900 da shida kun ji bayanin ba amna gwamne lambe tafe shi ya zamo na biyun karba 1906 bai kasa ba maje 1915 kafin mu ci gaba amna mai mshani ya karba yayi zarkin da akai taya ba daga 1915 ya zamo baba zuwa 1931 sa gaba amna bagana yayi sarki sarkin shani gari baba daga 1931 zuba zuwa 1956 sababa sannan amna adama shani ga na biyar ko ba ku kirga ba daga 1956 karba zuwa 1980 a gaba amna muhammadu mai lafiya shi ne na shida bai gaba 1982 ya karba zuwa 2013 ya harma tai bai sauya ba sai shi amna na kai yanzu muhammad nasiru dan baba ga maiki mai hangawa sarki banga misali ba mai adalci mai kwazo mai haƙuri ba sauna ba mai martaba alaja kwana amna mai lafiya kai baba 2000 ya fara na 14 ba ta goge ba sarki yau a garin shaniya mai damara ta a kwance ba farfesan waƙar wake duk yaro ba zai tankan ba domin na wuce karkanda giwa banga misali ba kai ne bar ni da aiki na ban fara shi da kiyawa ban zuke wa suka ba tsoro bai mini shati ba ga waka ta garin shani ganga jana mai je shani a garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari bar bisa ba mai kushewa shani gida an yi gumarzinta ta birza tsawon dare shani tana nan ba ta rushe ba shani ka ta faran yanki ne amma daraja tarihin ba zai goge ba barbesa ko da naje shani ya naga ajar da ajar da yawa ban kirga ba yankin gabas a kasa take nan shanu gurin gunsi yafi gaban taunawa shanu gida barbe saran da naje shaniya naga karamci da yawa har ya sha kaina masu abin kirkin nunawa masu zumunci tsantsaga kaunar juna ga ilimi da bazintar gaskiya babu rago a garin nan koko yan zauna jajirtattu ne yan shani shani daban take aiko zai kai dubawa gida gida gari da tarin malamai ya kaga ashe albarka ba ta yanke ba masana addini ne sosai da takon su kwarai ai kokoi burgewa ga ilimin boko nan shi ma ba jahile a garin nan duka an farka barfe san waka ga shani an batun jimin garin da ya fi gaban kushewa shani gida tsa ta kai tumba tsawa shana a tarihi ma dan duwar wasu kuma ga sauni nan iri iri kowa zai kalla amma ubuga ta ruwaye jinga shanu ko ya shige faifan talla sawun belwati ya bulla saunin kin girban manta ba shanu gida saunin giwat me na yana nan saunin kilgim din ma nana ko gombu bayaruna nan a garin shanu bayanin gudun ba ma buga ta ruwa masha Allah an shanin har ma tuna da shafin shaniya matsuguni ne na al'ada Alhaji Murtala Abu Jannan jan zakin mu masoyin shani shi ya zana akan wakar nan mai girma mai kishin shani Alhaji Murtala ka ta fare gugan karfe na sabar shani irin ku ba mu yawa na yarda garari mi ja muka kai mai gida idan na kalli gabas nai zance na san daidai wa kun tsinka yin fina bar na kasar girma nai kenan shanu garan daraja shi zai zamzan gona tun a cikin karni na 18 shanu ta yo tsuruwa ta yi jimiri ta zauna garuruwa da yawa sun taso amma su kai na kusa ne suka bar mana shanu ya tazaddada za mu magaida makwabtan shaniya garin biyu sannu da fama mun gaida ku zanyo burki a garin bayo makwabtakar ku da shani na san dukan ku ku ya kusar ma ban kyale ba akwai aminci a tsakanin shanu dukan ku sha ambato kuma shanu nawa shanu garin da ya zarce mu gudu mugunta shanu gida suwa na taho fada amnan shani a gaina mai martaba Allah kare ka mu ɗan shani muna san ka amna Muhammad Nasir ne Allah dagale ka farka ɗan fadar ka a gaida su ba zan fasa bayanin ba alhajibu ba a gaida ka jarman shani guda ba Malam Adama gaida ka inda lashin shani musamman ne Talban shani a gaida ka Malam Muhim nake zance Bala Falam shani gaida ka Muhim Umaru kai malam ne Malam Hassan a gaida ka Birman shani oba na gari Mukaddashin Hakiman shani Malam Ali wurin sannu Masu mukamai a fadar nan kuma ba zan kyale ba Alhaji dan Juma Garba dan majan magarin shani Alhaji Ibrahim garkuwa na garin shani Alhaji Bukar Yunusa dan masani na garin shani Alhaji Ibrahim Lawambu ba sardauna na garin shani Alhaji Amiyam Kobo Shatima na garin shani Alhaji Usman Sanno Majidadi na garin shani Alhaji Murtala a gaida ka ga aikin da ka sa inyo na gaida su da muryata ni yau na cika aiki na farfesan wake kenan al'ummar shani a gaida Ganga jana muje shani a garin maza tarihi ba zai manta ba ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai kushewa shani gida Ganga jana muje shani a garin maza tarihi ba zai manta ba Na masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai kushewa shani gida Na masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai kushewa shani gida Ganga jana muje shani a garin maza tarihi ba zai manta ba Ga masarauta mai burgewa shani gari farfesa ba mai kushewa shani gida